An kama 'yar ƙasar Amurka Martha O'Donovan da take yi wa wani talabijin yanar gizo a ƙasar Zimbabwe aiki a ranar Juma'a, yayin da 'yan sanda suka je gidanta bayan sun samu izinin kama ta daga kotu a wani samame da suka kai mata da sanyin safiya. A jiya Asabar, wata ƙaramar kotu ta mika ta ga babban kotun ƙasar don a bata beli, yayin da ake tuhumarta da laifi na mataki na uku. Obeshava yana cikin kungiyar lauyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Zimbabwe, kuma shine lauyan O'Donovan.
So we'll be approaching the High Court on Monday for bail application. What we then did was to challenge the legality of our clients.
Za mu je babban kotun a ranar Juma'a domin neman izinin beli. Amma da farko mun je kotun ne don mu kalubalanci tuhumar da ake yi ma wanda muke mata aikin. Mun nuna cewa yadda aka kama ta ya saba wa tsarin dokokin ƙasar. Ya kamata 'yan sanda su shaida mata dalilan da yasa aka kama ta a daidai lokacin da suka je su kama tan, amma kuma ba su yi hakan ba. Abin takaici, alƙalin bai ra'ayi da mu ba akan wannan batun, saboda haka sai kotun ta yi watsi da buƙatar mu. A cewar wasu takardun kotun ƙasar, 'yan sandan sun gano saƙon Twitter da O'Donovan ta ɗora akan shafinta, tana cewar wani mara lafiya ne ke yi wa al'umman Zimbabwe shugabanci. Ita kuwa 'yar Amurkan ta musanta laifin cin mutunci da kuma nuna rashin da'a ga shugaba Mugabe. Tana cewa wannan zargi ne mara tushe kuma babu gaskiya a ciki.
Every man got the right to decide his own destiny. And in this judgment there is no partiality. So arm in arm with arm, we'll fight this little struggle. Cause that's the only way we can overcome a little trouble. Brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. We gon' fight,
we gon' fight,
we'll have to fight,
we gon' fight,
we gonna fight,
we gon' fight,
fight all right.